الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan unguwa ta yada kwandage a wannan dare na asabar a munasabar daurin aure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan aure da za a yi Allah ya sa a yi hidimomin sabga lafiya kare lafiya Allah ba ma ma'auratan zaman lafiya ya kare dukkan shari da abinki a cikin zamantakewarsu insha Allah a gurguji abinda zan tunatar da kaina da sauran ƴan uwa akan maudu'i mai mahimmanci shine al-hazru min al-ghururi bid-dunya takatsantsa game da ruduwa da duniya saboda wannan duniya dole ya muna takatsantsa da kafa-kafa da ita musamman ba matabbata bace ba madawuma bace ba da kuma gajar da huri a cikinta domin samun tsira a duniya da lahira ƴan uwa mu sani Allah subhanahu wataala babban manufar da yasa ya halicce mu shine dan mu bauta masa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicci aljannu da mutane sai dan su bauta masa ana maqsudin manha objective din zuwa duniya shine babba shine dan mu bauta ma Allah subhanahu wataala to tunda mun zo nan ne dan mu bauta ma Allah anan duniya nan gidan aiki ne kuma akwai gidan sakamako shine lahira ranar tashi alkiyama inda Allah zai ma mutane sakayya kuma a wannan ranar tashi alkiyama gida biyu ne Allah wadai fariqun fil jannati Allah sanya mu ciki wa fariqun fis sa'ir da wanda kuma suke cikin gidan mu da Allah tsare mu to ƴan uwa mafi yawancin abin da yake rudan mu a wannan duniya abubuwa ne masu dimbin yawa wanda suke shagaltar da mu da gafalar da mu da rafkanar da mu game da mu tsayu akan abin da Allah ya halice mu saboda shi shine bauta akwai abubuwa da suke bujuro mu dan adam wanda zaka ga sun rafkanar da shi ya amince ma wai shi mai makasudin zuwan shi duniya yanzu me yake yi a ina yake kuma ina yake shirin zuwa to daga kenan shi yasa ya kamata kowa a cikin mu ya zamanto yana ma kan shi wadanta musu da kiyamul layli da raskwana da waiwaye a dan tafiyar kamar yadda Bahaushe yake gwada saboda mutuwa bata da tabbas yadda muke ganin mutuwa ana yin ta kuma mutuwa wai ba sai ka tsufa ba ba sai ka kai wasu matakai na shekaru ba ko ka yi armi ko ka haihu ko ka gina gida ko ka wani abu kawai abu ne na ajali idan ajali kawai za ka amsa kira kuma Allah ya buga mana misalin babu irin mutuwa da mutum bai gani ba kaga ta babba kaga ta yaro kaga ta matashi kaga ta dattijo kaga ta namiji kaga ta mace kaga ta babba kaga ta yaro kaga ta mutumin kirki kaga ta mutumin maza kowane nau'i sai da Allah ya baka misali dan kakka shagala ko ka zamanto kana lissahi da karkedin cewa kai yazo kai mutuwa wata saura to ita mutuwa lokaci ce daga lokacin kai zaka ta kuma a cikin mu nan babu wanda ya san a wani matakin shekaru ne ko na rayuwa zai mutu kana matashi ne a he kai akwai wasu shekaru ne ko kasuwa Allah wa alam dan haka ne an samu wani sahabi Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yarda kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo wannan asar nashi a cikin Sahih al-Bukhari a kitabun Riqaq babun fil amali wa tulihi ya kawo shi hadisi mai lamba 6417 idan mutum ya diba Sahih al-Bukhari farkon asabin nashi yana fara ne da irtahalatid dunya mudbiratan to amma akwai ziyada wadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari wadda ta tabbata a cikin Ibn Abi Shayba musannaf na Ibn Abi Shayba da kuma Az-Zuhud na Ibn al-Mubarak Ali ibn Abi Talib yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaykum lalle mafi abinda nafi shi muku tsoro akan shi yace ittiba'ul hawa bin sarri bin san zuciya yace kuma wa tulul amali da dogon buri to zai mana bayani yace fa amma tibaul hawa yace amma game da bin san rai da san zuciya yace fa yasuddu anil haq me yasa san rai da san zuciya yake da hatsari yace saboda yana kange mutun daga bin gaskiya daga mutun ga gaskiya nan ya ganta ya fahimta kuma ya san gaskiya ne amma zai kibi saboda me san rai da san zuciya wannan abu bai daidai ba da san ranci ko san zuciyarsa to ka wannan halaka ce tabewa ne asara na duniya da lahira shi yasa kun ga hatta Allah subhanahu wataala a cikin alqurani suratul naziat tana cewa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa amma wanda yi tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa saboda mu dukkan mu zamu tsaya a gaban ubangiji mu ran tashi kiyama ma minkum min ahadin illa sayakallimuhu rabbuhu babu dai daga cikin ku face zai magana da ubangijinsa laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani tafin da tsakaninka da Allah wani interpreter wanda zai ringa ma fashin baki da fassara ma abin da Allah yake wani babu intermediate babu shamaki babu wani tsani a tsakanin ku to mu ji tsoron tsayuwar mu a gaban ubangiji yace to hai Allah ce wanda yi tsoron tsayuwa a gaban ubangiji kuma wani annafsa anil hawa kuma ya hada rayinsa daga mi abinda take so na sha'awa wanda yake na sabon Allah ne zaka ga wani abin Allah ya hana a Qur'ani ko manzon sai hana a ingantaccen hadisi amma kaga zai ce ka tana son wannan abu ko kuma Allah da manzon sa sun ce ayi abin amma ranka bai so shi yasa yana daga cikin jarabawar da Allah yake jaraba mutum domin a tantance hakikanin gaskiyar imaninka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari wanda hadisi ne ingantacce yana cikin sunan Abi Dawud manzon Allah ya ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci aljanna sai ya umarci mala'ika Jibril ya je ya diba aljanna da ya je diba aljanna sai mala'ika Jibril ya ce ya Allah wannan gida da ka yi shi ka kawata shi da kayan yin daɗi da morewa da duk wani abu ne da ake so ya ce babu wanda zai samu labarin wannan gida face ya shige shi kuma aka ce ya shiga wuta da diba ya gani ita ma wuta da ya je diba irin azaba da abubuwa na bala'o'i da musibu da tashin hankali da Allah ya zuba a ciki mala'ika Jibril ya ce ma Allah ai babu wanda zai ji labarin wannan gida face ya kaurace masa mana ya yi yadda zai ya kaurace kai ya shiga wannan gida to daga baya sai Allah subhanahu wataala ya kiwaye aljanna da ababen kima ita kuma wuta aka kiwaye ta da ababen sha'awa shine manzo Allah ne yake cewa hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatil naru bis shahawat wata kuma yace hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatil naru bis shahawat ma'ana an zagaye an kiwaye an sha magance aljanna da ababen kima bayan da za ka shiga aljanna ka aikata abin da ranka bai so shine abubuwa da zaka ga an dora maka na yin salloni da yin azumi da biyayyar uwaye da hakuri da sada zumunta da gaskiya da roƙon amana da cika alƙawari da tausayin na ƙasa da kai da girma na sama da kai da amma abu kai afuwa kai yafi ko da kana da ikon mai da martani musamman ma sallah misali a lokacin sallah asuba kuma musamman a lokacin sanyi ba kwa bai ke zuwa kaga abubuwa ne nan da ranka bai so amma zaka ci nasarar naka kai to da irin wannan ne za a samu aljanna kuma mi ababen sha'awa na sanin jin kaɗe-kaɗe da ababe na sabon Allah wani harkar caca ne zaka ji baka ga mutane kwanan can abin da ya shahi ta yi baiwa da wane ne ka san ɗan adam yana san banza zaka ga harkar caca da wane ne zaka ga akwai abubuwa ne da za a same su a kulis da sauransu to zaka ga Allah ya hana wannan duk da kai kan kanka zaka ji tunani zaka ga a cacawa in ka samu ne za ka yi murna amma da aka ci kawa baki ciki za ka yi za a zo mutane 10 ko 20 za su nasa kudaden sai dai tashi da shi kaga su sauran za su yi baki ciki irin abubuwa shi yasa mu a musulunci din kaga Allah ya haramta abu to akwai cutarwa a cikinsa ko ka sani ko baka sani ba in kuma kaga Allah ya halatta abu to akwai amfani a cikinsa to Ali ibn Abi Talib yake cewa sarrai yana hana mutum karɓar gaskiya ya ce wa amma tulul amali amma game da dogon buri ya ce fayunsil akhira yana manta da mutum lahira saboda dogon buri zai sa ka kai kawai duniya kake lissani da kalkil ya za ka gina kaza ya za ka samu kaza ya za ka yi haɓɓaka kaza da sauransu sai ka mance ma da gina lahira ka kawai duniya kake gina sai manta da kai gina lahira kamar yadda kake gani abin da yake kana za ka gwamin kuɗin ta shi a cikin kudin sa bai da wani kasafi da ya waye da gina lahirarsa ko wani gina masallaci ko makaranta ko daukar dawainiyar masallaci wutar masallaci ruwan masallaci sake musu tabi'i da sauran ababe da ake bukata ko makaranta a riga tallafa malamai ko ya riga tallafa marayu ko masu karamin karfi ko makota ko yan uwa ba wannan kawai shi hamusa ya ta sayi gidaje ya ta siyan filaye ya ta siyan motoci kawai shi shine wannan yana guri a duniya ya mallaki dukiya kaza ko gidaje kaza ko mangaza kaza da sauransu amma ya manta da gina lahirarsa to kaga dogon guri yana manta mutum yana manta da mutum lahira barantana ma haka gina lahirarka da ayyuka na alkhairi wanda zaka ci moriyarsu in kaje ka hadu da Allah subhanahu wataala yace ala yace ku saurara jama'a wa inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan yace ku saurara yace hakika duniya ta tafi tana bada baya ma'ana duniya ta tafi tana bada baya ma'ana duniya ta kusa karewa warta halatul akhira muqbilatan ita kuma lahira ta tunkaro tana fuskantar mu ma'ana duniya muna bata baya muna fuskantar lahira yace to li kulli wahidatin minha qanun yace kuma kowanne daga cikin duniya da lahira to kowanne daga cikin sai yana da ayya yace fa kunu min abna'il akhira yace ku kasance daga cikin ayyan lahira ana masu gina lahirarsu masu yin ayyukan alkhairi masu nisantar ayyuka na sabon Allah yace wala taqumu min abna'id dunya yace kada ku zamanto daga ayyan duniya zamanto ko ku duniya ita ce da muku ita ce abin da ku sa a gaba shine abin da kuke burin samu yace ku saurara ku yace fa innal yawma amalun wala hisaba yace domin mu a yau rayuwar da muke a duniya aiki ne zamu yi amma babu hisabi yanzu babu wanda za a yi hisabi akan abin da yake yi a nan duniya ko bai kyau ko mara kyau yau shi ake hisa yace wa gadan hisabun wala amal yace gobe ne za a ma hisabi babu aiki ba na a nan duniya a nan ne ake neman ka da yin aiki amma a nan ba za a ma hisabi ba amma gobe lahira ba to a nan ne kuma za a ma mutum hisabi babu aiki yasa ai akwai wanda za su nemi in ba su yi ba aiki na gari a nan duniya za su ce rabbir shuhun Allah mai da mu duniya la'alli amalu salihan fi ma tarakt zan yi aiki na gari a ce musu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'asun babu mutum mai abin da ka duniya kai aiki na gari ai an baka dama a nan duniya aka ce dama kai aiki ai an tura ta shi jama'a ne za a baka sakamako to amma baka yi ba aikin ba kuma yanzu idan ka je wajen da za a bada sakamako kace wai a baka dama Allah ya ce wa rawdu la aduli manu anhu wa inna malakazim ko da za a mai da wa'annan da suke cewa wai a mai da su duniya wanda ba su yi ba aiki da gari Allah ya ce gare su ke ba za su yi ba dan haka kenan mi ta ka san sai an wada duniya saboda mi duniya ba gida bane matabbata ba gida bane na dawoma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi zala ke cewa la yazalu qalbul kabir shaban bisnatayn zuciyar dattijo soho bata gushewa matashiya akan ababe biyu ma'ana gashi dattijo ne soho ne amma zuciyar tashi har yanzu tana a matsayin matashiya akan mi akan ababe guda biyu manzo Allah ce fi hubbid dunya wa tulil amali wajen san duniya da dogon buri daga mutum ya kai shekara 60 70 maimakon ya saranta ya koma zuwa ga Allah ya kama istighfari ya kama salatin manzon Allah karatun Qur'ani da sauransu to amma zaka ga a lokacin ne ma fara san duniya a lokacin ne ma ke da wasu hururuka zaka yi na hadi yana so zai yi kaza zai yi kaza na duniya amma a lokacin da ya kamata a ce shi kanshi ya san wa ta kare masa to amma zaka ga zai ce tashi har yanzu daga san ta matashi irin burin da matashi yake da zaka ga shi ma a lokacin yana shi yake da a wata ruwaya manzon Allah ya ce hubbul mal san dukiya shine hubbud dunya din da yake ni san kudi san dukiya kuma batulul amal shi kuma batulul amal da ana ne tulul umr san ya rayu dogon rayuwa to zaka tsoho ya kai wasu shekarun da ko da za ka kara mai rayuwa ba din ba jin dadin duniya zai ba ya ga lokacin da an hana shi duk cin kayan dadi an hana shi cin gishiri an hana shi cin sukari an hana shi duk wasu ababe to amma kuma yana burin mu ya kara dogon rayuwa a lokacin kaga nan manzo Allah ya nuna mana cewa akwai mutum zaka ga har ya kai munzalin suwa amma zaka ga har yanzu dace shi tana nan da san duniya da san abun duniya da dogon buri da san dogon rayuwa to amma kuma wannan abu bai samu ba wani daga cikin magabata yake cewa sabiluka fid dunya sabilu musafirin, yace hanyarka a wannan duniya wa hanya ce irin ta dan bulaguro. Yace wala budda min zadin li kulli musafirin, kuma yace babu makawa, duk wani dan bulaguro yana buƙatar guzuri. Yanzu dan Allah zaka yi bulaguro baka da guzuri, a kasa zaka sha wahala, baka da abinci, baka da abin sha, baka da kuma kudin abincin, baka da abin sha, zaka sha wahala. Yace to kai rayuwar da kake a nan duniya kamar dan bulaguro ne, to shi kuma dan bulaguro yana buƙatar guzuri, to kai me ake nufi kamar dan bulaguro? Ma'ana ka dauki rayuwarka a duniya kamar dan bulaguro ne, yadda dan bulaguro ke buƙatar guzuri yanda zai bulaguro, kai ma kana buƙatar guzuri da ayyuka na gari wanda za su amfane ka idan ka je lahira. Malati wala budda lil insani min hamli uddatin, yace babu makawa ga mutum ya zamanto yana da isa udda, mariki a larabci aka ce al-udda bi dammil ayn, ana ne al-istidad, tanadi da kimsi da shiri. Akwai kuma al-idda bi kasril ayn, shi kuma ana ne al-adad, shi yasa Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah yasna, kaga ce idda ana ne adad, adadin abu, amma na udda ana ne tanadi istidad. Yace to babu makawa ga mutum ya zamanto yana da tanadi. Yace wala siyama idza khafa saula ta ƙahirin, musamman ma idan yanzu tsoron saula, aka ce a saula shi ne wanda yake da ƙudura da sulɗa da iko, to ka ji tsoron wani mai iko ƙahirin mai rinjaye, kai ne za ku yi wada da wani mai ƙarfi da makamai da wani ne, a kai ma ya kama ai ka tanada makamai wanda za ka kare kanka, to kai me za ka mata, wasu makamai ne za ka tanada wanda za ka kare kanka daga azabar Allah, shi ne guzurin ayyuka na gari da nisan ta saban Allah. Madiba muga Abu Ishaq al-Ilmiri, Allah ya masa rahama, a cikin manzumarsa ta da'iyya me yake cewa? Yana ce mana falaysat hazihi dunya bi shay'in, yace wannan duniya ba komai bace ba, dan ka gani yace tasubuka hikbatan, za ta bakanta maka rai tsawon zamani, shine hikba, ma'ana muddatan min az-zamani at-tawil, wannan duniya daga san ba komai bace ba za ta bakanta maka tsawon zamani, kai ne cikin damuwa, bakin ciki, kunci, talauci, rashin lafiya, abubuwa dai ga su na iri-iri. Yace wata suru waqtan, ai wata suru ka waqtan yasiran, ya ta faranta maka wani dan lokaci kadan, ma'ana ka dibi rayuwar duniya tsakanin farin ciki da bakin ciki, bakin ciki yayi yawa akan farin ciki, to ce in ka dibi wannan rayuwar daga san ba komai bace ba za ta bakanta maka tsawon zamani, amma kuma ta faranta maka dan lokaci. Yace wa ghayatuha, kuma yace makurin wannan duniya wa idza fakarta fiha, idan kai tunani game da wannan duniya da halin duniya, yace kafai ika ai ka zillika, alfaiku shine inwa, yace kamar inwar ka ce au ka hulmika id halamta, ko kuma kamar mafarki ne yayin da kai a cikin bacci, ni ba ku da Allah, yace wannan duniya kafai ika kamar inwa ce, kowa sai inwa ai bata tabbata, ko yanzu a lokacin rana zaka ga inwa kana kallanta da ranar, daga nan sai kaga ta koma can ta gushi, to kama anna azilla sari'al azwani haka da duniya sari'atul zawani, yadda kake ganin inuwa tana saukin gushewa, to haka ita wannan rayuwa ta duniya sai kama ta ma ita kamar inuwa ce, yadda zaka ga inuwa ta gushi ta yi saukin gushewa, to yace haka wannan duniya take da saukin kariya, kai yace ko kuma ka hulmika idza halamta, yace kai kaman ma mafarki ne da zaka yi, yanzu da Allah jiya mafarkin da kai ba ya wuce ba, ya wuce, kuma kana iya mamaki ma ka ganka kakanan da mulkin kudade an baka, kuma kana warka kaga babu saboda mafarki ne, to radda ka ga rayuwar mafarki haka duniyar nan take, yadda za ka yi mafarkin abu kuma zai wuce, to haka ita ma rayuwar ta duniya take. Yace sujinta biha, kai fursuna ne a cikin ta, ma'ana dan kasu ne a cikin ta, amma ni wa anta laha muhibun, amma duk da haka kana santa, ma'ana kai dan kasu ne a duniya. Zalla ni sahabi Huraira yake cewa ad-dunya sijinul mu'mini wa jannatul kafir, ita duniya gidan kasan mu'mini ne. Wannan hadisi Imam An-Nawawi a cikin Al-Minhaj da Sharh Sahih Muslim yace abin da ake ni da duniya gidan kasan mu'mini ne, saboda me za a hana ka wasu ababe na sha'awa ta haramun, a ce kada ka shagiya, kada ka saurari kada kadi, kada ka yi zina, kada ka yi caca, kada duk wasu ababe wanda rai yana so amma ya hana ka, kuma ya zo a kallafa ma wasu ababe masu nauyi na ibada, to kaga kamar dan kaso ne, dama me ake ni dan kaso, an dama da baibayi da wasu ababe, wasu ababe an ce kai, wasu ababe an ce ka bar su, to amma idan kai hakuri abinda Allah ya haramta ma
kani santa abinda Allah ya dora ma kai to daga ka mutu shikenan a lahira babu cewa wannan abu kaza halal ne ko haram ne to abinda ake yi da kenan gidan kasa ma'ana kai musulmi Allah ya maka dabaibayi da wasu ababe da yake so kai da kuma wasu ababe da yake so ka bari to amma shi kuma kafiri wa wajannatul kafir shi kuma kafiri wannan duniya aljannasa ce ma'ana yayi abin da yake so amma wai maka ya tashi kiyama azabace madawumiya shi yasa Ibn Hajar al-Asqalani mai Fathul Bari da Bulughul Maram alƙali ne a garin su wata rana wani bai yahudi sai ganshi ya hayo doki amma dokin ado shi ma ya ci ado da kwalliya yana dahiya to sai ga shi wannan gashi musulmi ne yana cikin yalwa da wadata da arziki da walwala yace shi kuma gashi bai yahudi ne cikin takura da talauci da wahala da unci sai yace ya tare shi yace mallam ina so zan ma tambaya manzon ku yace a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafir yace to ana an samu akasi annabi yace a duniya gidan kasan mu'mini ce kai kuma kaga a cikin yalwa da jin dadi da walwala da arziki da wane ne kuma an ce aljanna kafiri ce mu kuma ga ni nan a cikin wahala cikin kaskanci cikin takura da sauransu ya kenan wannan bayani yake yace to ba Allah ai baka fahimci ba magana bane ba yace abinda annabi yake nufi anan shi mu'mini duk irin jin dadin da zai samu da walwala da hutu a nan duniya to in aka kamanta da irin jin dadi da Allah ta nada mai a lahira kamar a gidan kasu yake kuma kowa san haka ne kai yanzu dan Allah zaka iya mukarara ka hada jin dadin du a lahira da na duniya to yanzu duk jin dadin da kai a duniya a kaddara ka kowa jin dadi a duniya in aka ja ka tsoma ga aljanna na mutum guda ka gano kai a nan duniyar ma ashe duka a cikin kasan ma kai kenan shine abin da manzon Allah yake ni ko da Allah ya bude ma duniya ka samu jin dadi da walwala da arziki to wannan abin da Allah ya baka tunda dama duniyar da lahira duka ta Allah ce wa inna lana lil akhirati wal ula kuma Allah yana bayar da duniya ga wanda ya so da lahira shi yasa ya muke a da kullum muke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kana Allah ka ba mu duniya kyakkyawa haka lahira ma kyakkyawa ma'ana duniyar mu ta yi kyau lahira mu ma ta yi kyau wace a duniya mu ta lahira to abin da Allah zai hada mu saka to idan Allah ya hada ma biyu to jin dadin na duniya aka danganta shi da lahira to sai kaga kai a duniya ma ashe aka so kake yace kai kuma kafiri da aka ce duniya aljanna kafiri ce kai kuma duk irin wahalar da kake sha a duniya aka dangana da azabin lahira to zaka ga wallahi a duniya aljanna kake kuma wallahi aka ne ai duk wahalar da kafiri yake sha a duniya wallahi aka kai shi wuta to wallahi yace ashe a duniya mu ashe ami a cikin jin dadi miji to shine abinda manzo Allah yake ni a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir to shine nan mallam ilbiri yake cewa sujinda biha wa andalaha muhibbu kai wa a duniya dan kaso ne wa amma kuma duk da kake san wannan duniya ba kai fa to yibbu ma fihi sujinda ya akai kake san abinda kai a cikin sa dan kaso ne yace wa tut'imuka ta'ama wannan duniya tana ciyar da kai abinci saboda abincin da muke ci da kasa ake hudo shi a kasa zamu yi shuka da hudo to yace kaga wannan duniya da kake gani ita take ce da kai abinci ma'ana a cikin ta kake cin abinci ko yace to wa an karibin amma nan kusa zaka mutu aje abin ne ka satata'amu minka ma fiha ta'imta ita ma ya tara ma abin da ta maka ba ta ci da ka ba to kai ma za ta cinye ka mutun aka sa shi aka sa me yake ba kaza take cinye shi ba kaga ta ci da ka ko to kai ma ta za a mai daga cikin ta kuma ta cinye ka kaga wannan wa'azi ne yake mana ba'ala kaga a duniya ka cika sha ka more ka hole kai da abin da kake so wallahi wannan gangajigin naka da kake alfahari da ita wataran a kasa za a saka ta cinye ka ba muna zuwa makabarta ba aka binne wani tsohon kabari zaka ga kawai ka shushuwa wani ya daddige ma hakan mutai yake koma to yace wannan duniya da kake gani ma za ta ci da ka kuma ka mutu a maida ka cikin kasa abin da kai ta ma kasa ta cinye ka ta lagume ka yace wa ta'ara kana yin sireci illa mistabiya siyaban idan ka sanya tufafi a wannan duniya wato kusa kuma za a ma tufa in malabisaha khala'ata idan ka cire tufafin duniya ma'ana yana nufin duk wanda ya rungumi duniya to za ta tsire ta dishi amma wanda ya nisa da ita wa to wannan kuma za ta mai kaya ma'ana ba a so ka rungumi duniya tun daga kan daga kan harshen ka zuciya ka kai ko duniya komi daga na kake duniya zuwa ina neman duniya kai ko rayuwarka ashibin ta awa 24 kawai neman duniya ka sa to wahala za ka yi ba za ta ma komi ba amma wanda yake gudun tawa yana takatsantsa da kafa kafa to shine zai samu nawa cikin ta yace wa tashhadu kulli yawmin dafna khillin yace kullun kana halartar binni al-khil bi ma'ana as-sadiq aboki za a je abinni aboki da kai a mai sallah a je makabarta a yi rami abinni shi kullun ana zuwa da kai ana binni aboki ko dan uwa ko makoci amma min yace ka annaka la turadu lima shaita amma kai kamar ba a nufin ka ga abin da kake zuwa kake halarta diyan uwa wani bai sa aran shi ba in muka je binne wani da muka je binnewa sai ka kaddara wa yanzu wata ran nima ni ne za a zo a binne ana amma dai wannan su gani yake kawai kamar shi wannan abin bai haushi ba kawai dai mutane ne zai ta zuwa ana binne amma shi ba za a je a binne shi ba yace to yadda kake halarta binne abokinka wata ran kaiwa za a je a binne ka yace walam tuqla litamuraha kuma kai ba halice ka ba domin ka rayu duniya mana litakhulud fiha dan ka dawo ma cikin ta walakin lita abraha dan ka ketare ta mana ita duniya ba zama suna cewa mazra'atul akhirah wata mazra'a ce mana kamar wata gona ce wani lambu ne na lahira in kai shuka to a can ne zaka girba in ka shuka masara a nan duniya ai masara kake girba ko to haka ita mala in ka shuka alkhairi a nan duniya shi zaka girba a lahira mana duniya ka zo ne kamar kawai dan wani waje ne da zaka zo kai fasaje ko ka wuce to wajen fasaje ne ya danganta wannan dan sai wanda kai escalate din da kai a cikin ta kafin ka wuce mi kai aikata kenan ba madawama bace ba kamar mutum ne misali ya zo bakin gaba ruwa ya hau kwale-kwale ko jirgiruwa a tsallaka shi zuwa wata gaba to haka duniya take kamar kai ne yanzu ka zo ka hau mota daga wani gari zuwa wani gari ko a dora ka a jirgiruwa a tsallakar da kai daga wannan gaba zuwa wannan gaba to haka duniya take hazuwa yana cewa wala tahzan ala ma fata minha kada kai bakin ciki akan da abin da ka rasa na duniya yace idza ma anta fi ukhra ka fusta idan ka rabauta da lahira mana ko da baka samu wani abin duniya ba nan kayan halalin duniya wani gida ne ko kudi ko da abin da ka rabauta da lahira a wannan rayuwarka kana kiyaye sallah kana yin duk wasu abubuwan da kake gina lahira ka to kada kai bakin ciki saboda ita duniya wanda ya same ta ma'ana yake ta kiyaye barta hakanan wanda daga cikin magabaci yake cewa inna la nafrahu bil ayami natataha yace muna farin ciki da ranakun da muke shubewa yace wa kullu yawmin madha yudni min al ajal yace kowane yini da yake wucewa muna kusan da ajali ne ma'ana kaga ba muna juma'a ba yanzu in juma'a ta wuce gobe sudu to kullun kusan ta kabari ne muke yanzu kowa a cikin mai kaddara da za a ce sauran kwana 2000 ya rige ma a duniya to yanzu aka shiga gobe sura nawa 999 GB 998 to kullum kana shuɗe wani yini kuma kana fuskantar gabari ne shi yasa nan zaka ga dan musul basira ta toshe basira wanda suke anniversary shi wanda yake anniversary wai gani yake ci gaba ba kai kuma kusanta gabari ne kake kadar ta Allah ya rubuta ma shekara 50 zaka yi kai kai shekara 20 wai ka tara mutane kana fete kana celebration to wai murna me kake yi murna kusanta gabari tunda yanzu kadar ta a shekara 50 kai shekara 20 nawa rage ma 30 in ka kai 25 nawa rage 25 in ka kai 30 in ka kai 30 nawa rage 20 ma'ana kullun shekarun ka suna karuwa kana kara kusantar kabari ne amma mun dauka wai kamar rayuwar ta mu tana karuwa kamar abinda Bahaushe yake cewa wai hakan me ginin ga mana rishiya ne shi yana kara gini yana ganin kamar wai ginin nashi ya karu amma shi komi kasa ne yake mana yace fa amal li nafsika qabla al maut mujtahida kai aiki ga kanka nagari kafin mutuwa ta zo maka kana mai kokari yace fa innar ribaha wal khusrana fil amal ka sani wa shi tabewa da riba ya danganta ne da irin aiki in kai aiki bai kyau zaka samu riba kai aiki mummuna to zaka tafi kai asara shi yasa wani ma yake cewa tazawwad lil ladzi la budda minhu kai guzuri ga abin da babu makawa sai ya cin maka ita ce mutuwa yace fa innal mauta miqatul ibadi ita mutuwa ita ce matattarar baya yace a tarda an ta kuna rafika qaumin shin yanzu zaka yarda ka zamanto kai me raka wasu jama'a ne ma'ana wasu jama'a ne zaka raka daga nan zaku yi niyami suka ce da Allah raka mu amma mi matsalan lahum zadun su suna da guzurin suna abinci da komi ba an ta bi gairi zani kai baka da guzuri ya kake ganin ta yin zani to ma'ana guzurin da yake ni ne ka zamanto kana da guzurin ayyuka na alkhairi da ƙarshe wani malami yace ya tazawwada min tuka yace kai guzurin tsoron Allah yace fa innaka la tadri domin kai baka sani ba idza janna laylun idan dare ya shigo hal da ishu ila alfajr zaka rayu zuwa asuba dukan mu yanzu ba mu shiga dare ba to ba mu da tabbacin za mu kai asuba saboda mutane nawa ne muka ga dare tare da su amma da asuba ba mu kwana ba tare da su yace fa kam min sahihin ma ta min ghairi illa nawa aka samu masu lafiya sun mutu ba tare masu lafiya sun mutu ba tare shi lafiya ba mutun ne kula tare shi kamar yanzu muna kuma ka tashi lafiya ne kuka rabu da mutun he gobe amma Allah kafin gobe kaje an ciya mutun lafiya nau he ga tambaya wai lafiya a ce wallahi lafiya shi nau to nawa masu lafiya suka mutu ba tare da shi lafiya ba wa kam min alilin ashahina min ad-dahr kuma nawa mara lafiya ya rayu tsawon zamani akwai wanda an je an kai shi likita ba su ba su bi ba duk lokacin da aka kai shi ana yanke mai kawai mutuwa zai amma kuma kaga ya sake dawo gida eh dogon rayuwa da aka shi sama lace ya man bi duniya ushtagala ya wanda ya shagalta da duniya wa garahu tulul amal kuma dogon buriya rode ka yace al maut yati faj'atan mutuwa tana zuwa kasan ba zato ba zamani wal qabru tulul amal saboda shi kuma shine sunduki na aiki da ga yan uwa kowa a cikin mu ya ringa maka shi hisabi da rafka da raskwana da kiyamul layl wannan duniya ba ta da tabbas kullum muna ganewa muna zuwa muna binne yan uwa wallahi wa tarakai za ka dauka to matsalar idan ka je canya za ka tarar da ta wai yanzu dan Allah a cikin mu kowa zai tambaye kan shi wai yanzu wani aiki ne kake yi wanda kake sa ran wai Allah zai ma rahama da jin kai shin akwai wani aiki wanda duk duniya babu wanda ya san wannan aikin sai tsakaninka da ubangiji irin abin da manzo Allah ba mu labari wanda suka shiga wani gogo dusi ya zo rihe su kowa ya tawassali da aikin da yayi shi ne tsakanin shi da Allah to kai maka kaddara da wani abu zai ritsa da kai a ce ka tuno wani aiki da kai khalisan lillahi ta'ala tsakaninka da Allah ne ko uwayenka da wasu da suke tare da kai ba sani ba ka taba yi to baka taba yi kama kanka tan duniya ba ta da tabbas fatan dai Allah ba mu ikon yin guzuri da ayyuka na gari Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu ikon ayyuka da ayyuka na gari ya sami dan shi kuma karkashin kurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata abin da na fada da daidai Allah ya sami tarayya lada a ciki kuskure kuma da tattaba harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah wake na yanzu malam sala insha Allah zai cigaba da nasiha